أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله سبحانه وتعالى قوديا بقدر تامنا حدوى أولا يمتنا لتنين a yawmuna 20 ga wata na Rajab shekara ta 1446 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace wa 20 din watan 1 miladiya na 2025 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai zamanto mana darasi na 14 a cikin littafin tadhhirul janan wal arkan عن دار الشرك والكفران ايو زامو تاشي اكان غبر دا مالن يكي مانا بياني اكان اثبات الشفاعه للرسول صلى الله عليه وسلم سوى للي تبس من ذا الله صلى الله عليه وسلم زي تشيتو كما تشيتو ما كلا دبان دبان a matsaya daban-daban a gobe kiyama Manzala sallallahu alaihi wasallam zai ceto na harko li irahatil khalqi min ana'il mawqif Abu Sakaro na harko ceton da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai saboda hutar da al'ummar duniya gaba daya game da wahala na tsayuwa a farfajiyar kiyama wanda wannan tsayuwa iya daga cikin abin da yake gajiyar da dan adam saboda za a yi shekaru dubunne a tsaye shi yasa Allah yake cewa liman khafa maqama rabbihi jannatan wannan tsayuwar wajibin mutum musulmi ne wanda yake so ya tsira ya rika halarto da wannan tsayuwa kuma tabbas za ta zo to a wannan lokaci sai al'umma su kadu waje guda sai a tai zuwa ga Abul Bashar Annabi Adam alayhi salatu wassalam a ce kai ne baban kowa kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ambata irin abin da Allah ya mushi na falala ka roƙan mana Allah akan ai sakamako Annabi Adam zai ce a wannan abin ba zai iya ba karshe dai sai an zo kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da sauran ceto daban-daban wanda manzo Allah zai wannan abin ne wanda yake tabbatacce har muka kawo inda malam yake cewa a lokacin da ka tashi roƙon wannan ceto wa za ka roƙa Allah ba za ka roƙi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba akan ya cece ka misali ka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ka cece ni idan kai haka kai sabanin abin da ya kamata wannan ceto gabaki ɗayan shi na waye na Allah ne قل لله الشفاعه جميعا كفدا musu cewa ceto ka cukam na Allah ne daka in zaka roki ceto a wajen wa zaka roka a wajen Allah ya ya kamata kace shine mali yace bal yaqulu allahumma rzuqni shafa'ata nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam abinda zaka ce ya Allah ka arzutani da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ka roka Allah dama malam yana mana bayani akan cewa ne ba a roƙon kowa sai Allah haƙƙin Allah iya na a matsayin shi na haƙƙin Allah shi kadai ba a gwama ya ubangiji da wani a cikin abin da yake haƙƙin Allah ne shi kadai ko kuma ka ce Allahumma shaffi' fiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallama ya ubangiji ka sanya ceto na a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ka roka Allah kuma manzo Allah ya tabbata cewa zai yi me zai yi ceto amma duk wanda ka makalkalewa yace ai ni zan cece ka to hashashe ne eh karatun kurma ne kwatamce ne ba a sani ba la'alla ba zai ma yi ceton ba kuma kai ka mallake mu cewa Allah saka cikin ceton shi kuma makamanci wannan ko kuma shi da karan kan shi ya buga kai kai da ƙasa yace ai ni zan cece ku gabaki daya wannan ganganci ne ceto na Allah ne Allah kadai ake roƙa wannan ceto mal yace au yaqula ko mutun yace Allahumma la tahrimni min shafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah karka haramta mini ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka ba aka roƙa ne Allah Allah karka haramta mini maliki ta fa idza lam yajuz lil insani an yaqula mukhatiban ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mashfa'ali idan bai cancanci mutum ba yace manzon Allah ka cece ni sai dai ya roki Allah akan Allah ya sa shi cikin ceton manzon Allah au aghithni ko kuma ka ce ya ma'aikin Allah ka kawo mini dauki au astajiru bika ina neman dauki da kariya daga wajenka idan zaman to aka ce bai halatta ayi shi akan haƙin manzon Allah to ina ga wanda bai kai manzon Allah ba kuma eh min babi aula shi yayi cancanta a ce mi bai cancanta a mushi wannan ba to aka ce bai kalatta ba kama manzo Allah ma to barantana wani wanda yake dan kuci ku ba mu wani wanda ba kowa ba min babi aula to shine malike cewa fa aula alla yajuza bi ghairihi min al awliya wa salihin to haka abun yake mafi cancanta wannan abun ba zai halatta ba ga wani wanda ba manzo Allah ba tunda bai halatta akan manzo Allah barantana wani wanda ba shi ba na daga waliyai ko kuma salihan bayi duk matsayin da mutun yake da iyana a matsayin shi na bawon Allah ko babu wani mataki da zai taka ya wuce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shi babu wani matsayi da za a ce wane yau ya samu sani ko ya samu kaza ko ya samu kaza a ce ya taka ya wuce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ana atqakum lillahi wa akhshakum lahu ku rubuta ku aje nahi ku jin tsoron Allah nahi ku kiyaye dokar Allah haka manzo Allah ya faɗi wa sahabban shi to yau ko sahabi ba za ka kai barantana maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barantana haka zo ka ce a kai alƙawali ka bigi gaba za ka ceci suwa ne ai na ka samu wannan izinin baka da shi bale ce fa inna zalika kulluhu la yajuzu ko afwan wala yughtaru bi qawli ba'd ash-shu'ara yace ba a ruduwa da wasu maganganu na wasu mawaka maganganun mawaka ba a ruduwa da su kuma a yau wannan magana ka ce a yanzu ne aka yi ta ashe abun dama haka yake a baya ma ana samu wasu waɗanda ba su koshi da ilimin addini ba sai su ce za su yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar baitittuka sai ka ji wannan rishin karantar aqida da rishin karantar addinin da ya kamata sai ka samu cewa yana hutowa daga cikin bakunan su kalmomin da suke wuce gona da iri ne shine yake cewa ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi wani mawaki yake cewa ya akramal khalqi ya mafi karamtuwar halitta gabaki daya ana ya samu ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine akramul khalq babu yashi sallallahu alaihi wasallam sai yace mali man aluzu bihi ina nike da wani wanda alja'u ilaihi aluzu alja'u wa nike da wanda zan koma zuwa gare shi siwaka in ba kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda hululil hadithil amimi a lokacin da wani abu ya afku wata bala'i wanda ta hade kowa da kowa wannan magana tayi zuwa ga manzon Allah ke koma idan bala'i ya zo ko zuwa ga Allah zuwa ga Allah to wannan iya daga cikin wasu kaso daga cikin maganganu waɗanda suke masu yin shi'iri wajen yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma zaka samu suna mi suna wuce gona da iri bal irin wannan abun ya faru lokacin manzon Allah yana rayi wata wacce ta zo take cewa wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghadi tace a cikin mu akwai manzo na Allah wanda ya san abin da za a yi gobe. Manzo Allah ce a ku dakatar da ita, ba wanda zai san abin da za a yi gobe sai wa sai Allah. Yace me me ta abin da kika hodi dazi dai ba na yanzu ba, wannan na yanzu ba haka nan bane, ba goge shi. To amma yau ka duba kide kide da waƙe waƙe da sunan yaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda sai ka kasa tantance wai a cikin bautan Allah ko me ya kawo su ganga, me ya kawo su piano, me ya kawo su badujala da irin kayan kidi gitar kala daban-daban. Idan aka fara ba za ka ce ba sunan Allah za a kama, ba za ka ce ba sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a kama, amma ko mutum yana jin cewa kaman wani abu yake na bautan Allah, wannan kuskure ne. To shine anan yake cewa ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululi, kenan a lokacin da wani abu ya sabko ya zo wa mutane, alhadithil amimi, wani abu wanda yake aika aika ko wani abu mara dadi wanda ya hade kowa, ba mu da wani wanda za mu ta zuwa gare shi in ba kai ba Rasulullah, kaga wannan kuskure ne, sai zuwa ga Allah kawai. To wannan kuma shine mabda matashiyar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ta gurgurma akan ta, mutane su yarda su bauta wa Allah shi kadai. Akwai abin da yake haƙƙin Allah ne, kamar yadda dauki ɗaya daga cikin sahabbai Abdullah ibn Abbas yake cewa atadari ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah, ka san meye haƙƙin Allah akan bayi, ka san meye haƙƙin bayi akan Allah. Qala Allahu wa rasuluhu a'lam, yace haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haƙƙin da Allah yake da akan mu mu bauta mishi shi kadai, kar mu sanya mishi abokin tarayya ko daya. To wannan shine karatu na fari a duniya, shine abin da yake wajibi akanka na fari a duniya, wannan dayan ta Allah yaya za a yi shi, sannan kuma shirkan nan yaya take saboda an nisance ta. Allah karimu. Mali ce fa inna hadhal kalam shirkun wa dalalun, yace kaga wannan magana da aka yi na ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hudusil hadisil al-amimi, yace wannan magana ce wadda shirka ce kuma bata ne karara. Sai ce walakinallaha a'lamu biqa'ilihi, Allah shine mafi sani ga wanda ya hudu wannan baitin. Hal mata ala hadha aw taba, ya mutu akan wannan aqida ko kuma ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, ya maida haƙƙin Allah zuwa ga Allah. Malike cewa yaqulu mali man aluzu bihi, kaga nan ne matsalar, wa nike da wanda zan tahi zuwa gare shi, alhali Allah ya kamata ya kama. Malice wa naqulu lahu, mu kuma zamu bashi amsa, shi tayi mali man aluzu bihi siwaka, ko malice mu kuma amsan mu yake cewa shiga shi wannan mutumin luz bil ilahi wala taluz bi siwahu, ilja ila Allahi wala talja ila ghairihi, ka koma zuwa ga Allah kar ka koma zuwa ga wani Allah. Mallaza bil maliki ljalili kafahu, ay mallaja ila almalik Allah aljalil mai girma kafahu, Allah ya wadatar mushi. Idan ka samu Allah to duk abinda ka rasa jalal ba komai bane ba, idan ka rasa Allah kuma duk abinda ka samu banza ne. To shine Allah yake ce mushi luz bil ilahi wala taluz bi siwahu, mallaza bil maliki ljalili kafahu, duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya isan maka. Idan ka riƙe Allah to baka buƙatuwa zuwa ga wani. Man zal ladhi yujiru wa la yujaru alayhi, huwa Allah, qul hasbi Allah, kace Allah ya wadatar mini. Wa ala Allahi falyatawakkalul mutawakkiluna, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, sannan man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuhu, Allah ya wadatar maka. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da yake karantar da mu na addu'o'i, mutum rika ta hasbi Allahu wa ni'mal wakil, Allah ya wadatar mu, na samu Allah na samu komi. Wa ni'mal wakil, ma dalla da abun dogaron bawa ya zamanto shine Allah subhanahu wataala, in ka samu Allah an kare. Malace hujajul mubtadi'ati fi jawazi at-tawassuli wal istighatha, waɗanda suke mabuta bid'a suna da hujjoji wanda suke badawa wajen halaccin wai tawassulin wannan wanda addini bai san da shi ba, sannan kuma ma da halaccin neman ɗauki a wajen wani ba Allah ba, sai su kawo su abubuwa su karanta la'alla mutumin da bai fahimci inda aka sa gaba sai ta yi da shi malice wa qad kasura fi kalami ba'd ash-shu'ara haqiqa ya yawaita a cikin maganganun wasu daga cikin mawaka masu waka wake min al-istighasati na abin da ya shahi neman dauki a wajen wani Allah wannan kuma bai da karara kalmomi nawa aka fadi waƙoƙi nawa aka yi na shirka suka tada kura akwai wani a Kano ana kira shi da suna Abdul Inyas ka duba ka jiwa Abdul Inyas ana ce Abdullahi ko Abdul Rahman Abdul Aziz Abdul Ghaffar Abdul Jalil Abdul Hayy waɗannan sunayen waye Allah Allah Al Aziz Ar Rahman Al Ghaffar Al Jalil ga sunan daban-daban sunayen Allah shi kuma sai ya sta sunan shi bawan Inyas ina bauta Allah yake ana ina magana addinin musulunci yake ana wannan idan bai hankali ba hatta da irin su Abu Jahal in dai abin da yake da wannan abin imani ne to sun yi shi imani maganganu ne na shirka ga sunan kala daban-daban yake cewa ai shi shehin shi shi ya kwaba halittar shi tun a asali ma ina Allah babu Allah wata da shi Allah kiyaye to waɗannan aqida ta wahdatul wujud aqida ce wacce take da hatsari game da abin da ya shafi tayi addini saboda in dai zaka bi ta hakikanin bi to wallahi ba zaka bi Allah ba kuma dama wannan abin da gina shi dan ayi ayaga da Allah ne shi yanzu wannan ɗayan dan kama iska ne mai sunan shi mai gashin nan dan anti ai so yake duk wanda yace ya yarda da cewa shi dan dariƙa ne zo su zauna shi dan faida ne in zama za a yi abu da littattafan da su suka yarda suke addini da shi ba wanda sai ka da shi shi kuma yana zama sai ce muku ai shi Allah ne da kallon ma ce ai shi ma Allah ne shi dan anta kuma yanzan mu ila wain yana karkato zuwa ga dariƙa faida kuma shine abin da yake rubuce maganganu ne waɗanda kwata-kwata ba addinin Allah ba ne ko sai na arwuce idan baka san me ake cewa wannan hanyar baka santa ba amma wanda suka santa hakikanin sani arwuce to hanya ce wanda in ka kama ta ba inda zaka tike in ba wata jahannama ba Allah kare mu malike ce wa qad kasura fi kalami ba'd ash-shu'ara min al-istighasati wan nida'ati da kiraye-kiraye للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره اكرام من الله عند كمات اكرا الله sannan ba ba wannan ba manzon Allah ma an aje shi a gehe babu zancan Allah babu zancan manzon Allah an kama wasu mutane su aka tsa gaba wallahi mutun ya bude da shi da kyau ka zaman mutun waye a addini kar wani yazo ya jagula maka addininka ku je gobe kiyama kuna tsine ma juna da kai da shi a gaban Allah subhanahu wataala abinda bai da wani amfani addini ka shine kominka duk mutumin da ya maka wasa da addini to yayi wasa da rayuwarka gaba ka tukan inda shi yasa wajibi ne mutum ya karanta addini ba zabi bane ba ko ganin dama dole ne ka karanta addini saboda ka san ina aka sa gaba a addinance kar wani yazo ya tayar da kai lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo yake kira a garin Makka zagayen Ka'aba ba su hubal bane ba sulata sumanata suwa tece suwa ne aka guma kansu ake neman kusancin su zuwa ga Allah subhanahu wataala meye bambancin shi da yau da aka tsa wasu mutane da sunan malamai ko da sunan wa a ce bakka da ikon da zaka je zuwa ga Allah dole sai ka bi ta hanyar su wani aina Allah faɗa ka nan ayu sun wuce alisa da makaranta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku kira ni Allah ce zan amsa muku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah bai ce wani ba to ayu makamata wannan suna da yawa malai ce ya yawaita kama kasura fi kalami almutaakhirina min at-tawassulati wal-istighasati kaman da yayyawa ta maganganun wadanda suka biyo baya maganganun tawassuli da neman dauki a wajen wani ba Allah ba wa tajwizihim lahumu bi shubahin wahiyatin sai a ce ai abu kaza ya halatta sai a kawo maka wata shubaha shubaha wahiya idan ka ce wahi abinda kaman ka honko shin wahid abinda babu komai a cikin hujja sai a kawo shi da nuna maka wannan shine hujja laysa alaiha shubhatu sawab kai hatta da shubha ta kirki babu a cikin abu mala ce fadlan anil hujjati wad dalil barantana kai maganan cewa ya ka hujja ko ko barantana kai maganan ya ka dalili a shubhan ma abun bai zama ba yake cewa na farko mislu ihtijajihim ala tawassul bi hadisi adam as-sabiq dhikruhu akwai hujjar suke bada su ce a ai annabi adam ya nemi tawassul ya nemi kusancin Allah subhanahu wataala ta hanyar mi ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace allahumma inni as'aluka bi haqqi Muhammad go wannan makaranta a baya shine ce as-sabiq dhikruhu wanda ambatan shi ya gabata a baya to wannan hadisi kuma amsa akan shi ai ya riga ya gabata saboda hadisi ne wanda yake mi maudu'i ne kwata-kwata bai da alaka da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari shi kuma labarin abin da ya faru a sama da labarin abin da aka yi a suka al'ummar suka gabace mu waye isa ya ba da labarin wannan in ba annabin Allah ya kuma babu wannan shubha ta farko kenan sannan wa bi hadisi kuma hadisin su nabi ya ce allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina alayka wa bi haqqi mamshaya ilayka Allah ina roƙonka da cancanta ko haƙƙin masu tahiyya zuwa masu roƙonka da dukkan wani haƙƙi na tahiyya da nake na aikin alheri zuwa gare ka mamshaya ilayka shi wanda suka ce hadisi ne wanda amsa kanshi zai zo a nan gaba shubha ta uku duk da cewa ya ce ba shubha bace ma wa bi hadisi fatima binti asadin alladhi rawahu ibnu hibban wal hakim an anas ibn malik hadisin fatima bintu asad wanda al-imam ibn hibban da imam hakim da imam anas da anas ibn malik sahabi manzo Allah sun zo da hadisin yake ta lamma matat fatima bintu asadin lokacin da fatima diyar asad ta rasu asad kuma ibn hisham ita kuma wannan fatimar ita ce ummi ali ibn abi talib mahaifiyar ali dan abi talib wai aka ce lokacin da ta rasu wa kanat qad rabbatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta daga cikin wanda suka reni manzon Allah a cikin hadisin fajalasa inda ra'siha da ta mutu aka ce saboda bai tabbata ba wai manzon Allah ya zo daidai kanta ya zauna wa qala sai yake cewa rahimakillahu ya ummi ba'da ummi Allah ya ji kanki mahaifiyata bayan mahaifiyata ila an qala lamma adkhalaha al-lahd har zuwa inda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya ce lokacin da ya shigar da ita al-lahd me al-lahd kabari akwai ash-shaqqu akwai al-lahd ash-shaqqu shine da ake tsaga tsakiyar sai a samu ta a ciki wurin da yake da tafshi mafi irin shi ake akwai kuma al-lahd wanda shi kuma idan aka gina rami ya tahi daga bangaren gabas daga jikin wannan kin na gabas sai a yi rami ya shiga kuma ciki yan dauki gawa sai a sa ta ciki ai so sai a kawo itace sai a gindaya ai so sai a zuba kasa da wasu me ake ce mishi fakau gudaga ko fakau ko fake eh fake kenan daga fakewa kenan za a fakar da mutun ya kaman ya fakar da shi a ciki a boye shi a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu ka hanyar su me yake cewa ilhaduli lahdan yace irin kabarin da za ku mun irin wannan za ku mun kak kuma ash-shaqqu kuma al-lahdu wanda yake sassaka daga jikin gabas a samu ta a ciki shi kuma hauri ya riya da kwari an ce nan wajen gidimu ne duk irin shi ne ake yi yake cewa lamma adkhalaha adkhalaha al-lahd qala hayya manzo Allah yake cewa aka ce wai allahumma ghafir li ummi Allah ka gafarta wa mahaifiyata fatima binti asadin wa wassi' laha madkhalaha Allah ka yalwata inda take mazauninta na kabari sai ya ce bi haqqi nabiyyika da haqqin annabinka kenan da girman annabinka da girman annabinka wal anbiya alladhina min qabli da girman annabawan da ma suka gabace ni fa innaka arhamur rahimin Allah kai ne mafi tausayin masu tausayi aka ce wai manzon Allah ya ce haka za mu zo mu ji bayani akan rishin ingancin hadisi sannan shubha ta hudu malatu wa mislu ihtijajihim ala jawazi listighasati bi qawlihi ta'ala fi qissati Musa, suna bada hujja da halaccin neman dauki. Mu lura istighatha, istighatha ka nemi wani ya kawo maka dauki a cikin ba wanda yake iya wannan abin sai Allah, wannan kafirci ne. Amma tawassuli shi ko wannan me shi ko bid'a ce, ka ce ya Allah ka mun kaza dan girman manzon Allah, wannan bid'a ne. Saboda manzon Allah bai karantar ba, ba a taba samu wani sahabi ba irin wannan magana, shi wannan bid'a ne. Kamar da karin bayani zai zo, shi anan kuma istighasa ne, shi kuma istighasa me kafirci ne. Man istighasa bi ghairi Allah fa huwa kafir. Suka ce kissar annabi Musa, fastaghasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fa wakazahu Musa faqada alayhi. Fastaghasahu alladhi min shi'atihi, an rigima ta hada wani bakibde da wani bani Isra'il. Sai annabi Musa afwan, sai wannan mutumin da yake ba Isra'ile sai ya nemi taimako daga annabi Musa alayhi salatu wassalam, shine alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi, akan kenan shi'atihi yani jama'atihi. Shi banu Isra'il yana ɗaya daga cikin wanda yake mutane annabi Musa, sai ya nema ga annabi Musa cewa ya kawo mishi dauki. Annabi Musa shi kuma sai ka dauki, suna rigima da wani ne. Annabi Musa da ya kawo shi da mai kutuho, kawai sai Allah ya shirye shi, annaba Allah ƙarfi garin su. Daga nan kuma aka ina aka yi Madaina. Allah ce walamma tawajjahat liqa'a Madaina wajada alaihi ummatan minan nas yasqun. Shubha ta biyar, malati wa biqaulihim wa biqaulihi, kuma suna kawo shubhar fadar Allah subhanahu wataala, wai walau annahum id zalamu anfusahum, su waɗanda suka yi abin da ba daidai kin nan ba, me yasa lokacin da suka aikata ba daidai ba suka zalimci kawunansu, ja'uka su zo wajenka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaghfiru Allah, su nemi gafaran Allah, wastaghfara lahumur rasula, sanan kai manzo Allah ka niya musu gafaran Allah. Ai inda sun yi haka, lawajadu Allah tawwabar rahima, da sun samu Allah, Allah mai yahiya ne sanan kuma mai rahama ne. Suka ce kenan ya halatta tawassuli da wani, tunda gashi an ce musu inda sun zo wajen manzo Allah. Amma manzo Allah yana rayu ko bayan ya mutu? Yana rayu, yana rayu ba laifi bane, amma bayan mutuwa laifi ne. Za karin bayani zai zo akan malaci wa bi misri qaulihim, kamar suke cewa la farqa bainal ahya'i wal amwat, babu bambanci tsakanin rayayyu da matattu a wajen tawassuli. Suka ce fa idza jaza tawassulu bin nabiyyi hayyan, idan ya cancanta ayi tawassuli da manzo Allah lokacin da yake raye, ku zo ku nema a wajen shi ya roƙa muku Allah, kamar da magana a baya, wanda duka ya halatta. To amma idan suka ce wai in ya halatta a raye, to jaza bihi mayyitan, bayan ya bar duniya ma haka in ya halatta, wannan magana su ci. Saboda ba a taɓa samu bayan rasul manzo Allah ba wani sahabi ya tafi ya nema a wajen manzo Allah ya musu addu'a, ba a taɓa samu ba. Li'annahu hayyun fi qabrihi, shubhasu me suka ce ai a raye yake a cikin kabarin shi, kenan yanda za ku zo mishi a lokacin da yake raye, in yana cikin kabarin shi ma a raye yake. Suka ce wa hakaza sa'irul anbiya'i, haka sauran annabawa ma gabaki daya. Li'annal anbiya'a a'la maqaman min ash-shuhada, suka ce ai annaba sun yi shahidai matsayi, eh wannan haka nan ne. Wa shuhada'u qad qala Allahu fihim, Allah kuma ya faɗa game da su shuhada, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, karka ɗan ma'ananci cewa waɗanda aka kashe su akan tafarkin Allah shahidai kenan, karka ɗan ma'ananci su mutu, bal ahya'un, bari dai rayayyu ne inda rabbihim, wajen ubangijinsu, yurzaquna, ana arzuta su duk abin da ya kamata. Ka gane shi ba kenan, tunda shahidai ma a cikin kabarinsu Allah ya ce ahya'un inda rabbihim, to min babi aula kuma annabawa kenan, tunda a raye suke, yanda lokacin da suke raye a duniya za ka iya tambaya su maka addu'a, haka bayan sun mutu kana iya zuwa ka sasa ga musu maka addu'a, wannan shubha su ci. Amsa zai zo. Shubha ta bakwai, mala yake cewa bima yarwunahu, gamar abin da suke rawaito shi, min hadisi, daga hadisin, idza a'yatkumul umur fa alaykum bi ahli alqubur, idza a'yatkumul umur, idan abubuwa suka kasa suka rikice muku, ku karsa yanda za ku yi, wai aka ce wai manzon Allah ya faɗa ka, fa alaikum bi ahli qubur, to ku ji zuwa ga na cikin kabari. yau addinin Allah da an tashi daga aiki yanzu duk wadannan abun da kake ana shirkiya to sai kabari ya rika roƙon wanda yake cikin kabarin daga cikin abun da suke kai hujja ai gashi ma an ce manzo Allah hadi alhali ba hadisi bane hadisin da yake ba ya kai hujja da shi a cikin da sunan addini kuma yana rushe Allah al-usus manyan gimshiƙai na addinin Allah kenan babu da sai a roƙi Allah ko sai da je zuwa kabarruka kabar za ka mutu ya sa kabari yana roƙon wanda yake cikin kabarin shirka ce ga Allah shubha ta takwas malaki ta wa hadisi tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azimun wai aka ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai ku nemi kusancin Allah da girmana saboda girmana a wajen Allah babba ne wannan shi hadisi ne da'ifi malaki ta ila ghairi zalika da ma wasu wannan mina lihtijajatil wahiya game da hujjoji waɗanda suke honko wanda babu komai a cikinsu na ilimi yake cewa as-samija wanda suka kasance kamar ruwa ne albarida wanda yake mai sanyi yani kenan zaka iya mayar da martani da raddi akan waɗannan shubohin hankalinka kwance kanka gadi saboda ba dalilai bane ake kawo hujja da su abota wa Allah subhanahu wataala malaci allati tastawjibu dhahika alaihim wanda wani abu ne wanda yake wajabta wanda ya kawo maka waɗannan hujjojin da sunan tawassuli da sunan alistighatha wani abu ne wanda yake kayan dariya ne a gare shi saboda kwata-kwata abin da ya bana ba wani abu ne ba na hujjan addini ba na har akan hujja wani aiki da shi sannan war risa'a li halihim kuma za a yi yakon halin da suka kasance a kai duk mutum wanda zai bautawa Allah akan wannan tsarin to gaskiya sai abin da suke cewa ar-risa shine akwai wani zubin magana da ake yi ma mutum idan ya bar duniya kamar wani mutumin kirki da sauran abubuwa ake irin na yabo da sauransu dai shi suke cewa ar-risa to ya kai matakin da wanda ya dauki wannan a matsayin hujja malai yace cewa to kaman ka ame kabbara hudu ne irin wanda ake magawa yani bai abin da ya kamata ba a matsayin shi na musulmi to anan malai ya kara da wasu in muka je can hamish sai yace ar-raddu sai yace martani ala hujajil mubtadi'ina wa tafnidiha raddi akan hujjojin waɗannan ɗan bid'a da suka ambata wannan abu a matsayin hujja sai ce wa tafnidiha da lalata hujjan saboda ba hujja bane wanda zai tsaya da sunan addinin Allah bal hasali duk in ka bibi kowanne daga cikin shi zaka samu yana rushe addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi hadisai kuma na ƙarya suna nan burjik akwai kuma silsilatul ahadith as-sahiha wal mawdu'a afwan al-da'ifa wal mawdu'a na Malal Albani suna nan kaya guda kawai mutum ya meke kawa Nuh ibn Abi Maryam da suke bada labarin shi ya kai kusan hadisi 70,000 wanda yi shi kadai yace Abu Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaza kadiya ne wannan yasa malamai suka tashi suka tsaya haikan akan ware miye maganar manzo Allah miye kuma maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam miye abinda manzo Allah ya ambata miye kuma abinda manzo Allah bai ambata ba saboda amayya zai bayyana al-khabith wa at-tayyib miye abinda maganar wani ne a ture shi wanda yake na manzo Allah kuma a tabbatar da shi sallallahu alaihi wasallam to shine malai ce ar-raddu sai lamba dai sai kuma kasa sai ce wa baqiyat lahum shubhatun yace ai banda waɗannan da malai ya ambata ana akwai wata shubha ma da ta mun saura wanda ita wasu na ambata ta wa hiya annahum qalu lil muwahhidin sai rika cewa masu tsayin ta Allah masu kokarin tauhidi da ibada su ce innakum ta'miduna ila al-ayati allati nazalat ala fil asnam ku kuna karkatuwa zuwa ga ayoyin da suke magana akan gumki akan gumakai wa abidiha da masu bauta ma gumki fatunzilunaha ala almuslimin sai ku sabkar da wannan ayar ku ce wannan ayar akan gumki take ku kuma kun zo kun dora ta akan mutane musulmai allazina yatawassaluna bisalihina waɗanda suke neman dauki da agaji a wajen salihan bayi wayastaghisuna bilmursalin suke neman agajin waɗanda suke manzanni wayatuna bikulli shara'i'id-din duk wani abin da yake shari'a ce ta addini suna sallah su yi kaza su yi azumi amma fa taj'aluna al-mursalina was-salihina fi silkil asnam wal awsan idan kuka kawo ayar take magana akan gumki kuka dora akan wani wanda yake kiran wani annabi kina kamar kun kwatanta annabin da wannan gumkin shubha su ci wannan wal mutawassilina fi silki ubadiha kuka sanya masu bautan waɗannan abubuwan kuma kaman masu bautan gumki ne to shi wannan mala'anin sai ya ce fal jawabu amsa akan wannan sarraha al ulama anna al ibrata bi umumi al lafzi la bi khususi sabab hadhihi qa'idatun usuliyya 'inda al usuliyyin qa'ida ce sananna a wajen malaman usulul fiqh al ibratu abul lura a cikin zancen ubangiji al ibratu bi umumi al lafz lafazin me yake magana akan shi umuman gaba daya yanzu ayar da tazo take magana akan gumaka da wane me manhunta bauta ma wani Allah to in ka dauki ko mutun ka doka ka bauta mishi kuma bayan Allah wannan ayar za ta zauna akan ka dangargar shine al ibratu bi umumi al lafz kenan lafazin ya hadi kowa da kowa ba sai an zo an zana ba a ce da wanda yake kaza da wanda yake kaza da wanda yake kaza a ka bauta ma wani Allah ka shiga ciki wancan gumke bauta ba ya shiga ciki kai annabi ka doka ka shiga ciki kai wacce salihin bawa ka doka ka shiga ciki kuma hatta ayoyin qur'ani akwai su akan wannan ayi shine malaci al-ibratu bi umumi al-lafzi la bi khususi sabab ba sababin kadai ba wanda aka duba a lokacin aka safkar da aya a aya tana hada duk wani aikin da yake kama yake tahiya akan tsari guda da wannan aikin da aya ta safkar da shi sai ce saniyan raddi na biyu annal mushrikina salifina wal kafirina al-ghabirin mushrikan da suka wuce da kahuran da suka shude minhum man kana ya'budu al-anbiya ka Isa wa Uzair ai kuma su bauta ma annabawa ko nasara sun bauta ma annabi Isa amma Allah ya ce me sun bauta ma wani Allah bautan wani Allah kuma shirka ce ga Allah daidai yake da mutumin da ya bauta ma gumki duk daya ne ba ta ashi wannan ai annabi ya bauta ma Allah ya ce a wala ya'murukum an tattakhidhul mala'ikata wan nabiyina arbaban yace a ya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun ya za ai ku doki annabawa da manzanni abun bauta koma bayan Allah sai Allah ce za ku umurce ku da kafirci ashe bauta ma annabi me kafirci ne kamar da bauta ma gumki me ne kafirci ne to shine mala'ane ke cewa منهم من كان يعبد الانبياء كعيسى وعزير نصارى سن بوتا والنبي عيسى سنكو سو يهودا سن بوتا وعزير وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله التي ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفكون وعزير سيتي ومنهم من كان يعبد الصالحين wanda ya bauta wa annabi aka ce ya kafirta ina ga wanda ya bauta wani mutumin kirki duk kirki shi ya kai annabi bai kai annabi ba kowane ne shi malaka cewa kawad wa suwa'a wa yaghusa wa ya'uqa wa nasra waɗannan dukkan sunayen mutanen kirki ne salihan bayi ne aka yi su kahin zawwar annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu yana zawwa kahin yazo waɗannan mutane suka zo suka mutu sai shedan yazo zuwa gare su kamar da Abdullahi da Abbas sai bayani shedan yazo yace musu a yo ku waɗannan mutane suka mutu na kirki ai ba barin abubuwa haka nan su tai ku yi butun musu ku aji wanda an kalle shi wadda ne wannan an kalle shi yabusa ne wannan da an kalle shi suwa'a ne wannan nasra ku yi in ku kalle su sai su ƙara muku kuzari wajen bautan Allah sai aka ce kai kaga wannan tunanin mai kyau ne shikenan sai suka sassake su aka yi zanen su aka aji kamar da a yau suke bauta wa hoto aka yi zane aka aji ana tahiya waɗannan uwaye da suka yi wannan abu suka mutu ɗiyan su suka zo suka dan samu wani burbudin wasu abubuwa su ma suka tahi jikokin da suka zo shedan ya sake zagayewa ya ce musu a kai kun kauce wa hanya ai ba a zuwa ga Allah kai tsaye duk kun yi wannan abubuwan na ayyukan sabo me ba ku yi ba waɗannan gumakan da kuka gani uwayenku da kakannu su suke kira su kuma waɗannan gumakan su kira musu Allah kamar za ce maka ka kirayi wani ko kuma ka je zuwa ga wani shi kuma sai isar da kai zuwa ga Allah shi kenan suka shiga bauta musu wannan abin da suka musu shine a matsayin mi a matsayin bauta suka rika kiran su su kuma su dangana da su zuwa ga Allah a dalilin wannan ne kuma shine shirka na farko da aka yi a ban kasa Allah ya aiko da annabi Nuhu alaihi salatu wasalam yayi ta gurmaya da waɗannan mutanen sai da shekara 50,000 ana kira laylan wa naharan summa inni da'awtuhum jihara na kirayu su a bayyane summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra na boye nayi a bayyane nayi da rana nayi da dare nayi a zahi nayi a damuna amma fa falam yaziduhum du'ai illa firara annabi Nuhu yace ai duk kirin da nake musu ba abin da ke kara musu kamar ina ce musu su buta ma wani Allah ne ya sha wahala iya wahala shekara 100 har aka shekara 900 aka kara shekara 50 a sama duka wa'azi ne ake amma Allah da ya rike bayanin me yace wa ma amana ma'ahu illa qalil ba ho mutane da suka iman da annabi Nuhu ɗan kadan haka aka yi ta dauki ba dadi kama shi suke su wahaltar da shi har su sumar da shi su kai shi su jefa Allah tayar da abin shi harkwado kuma ya kuma halin jasa daga inda ya tsaya to wajen ɗayanta Allah duk in kaga ana tirjiya ana gwagwarmaya to a wannan wajen ne wani ya riƙi wani kuma bayan Allah idan ka zo ka ce Allah kaɗai za a bauta ma sai a shiga tashin hankali ka duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda mutum ne mai gaskiya amincacce tun kafin annabta amma da yazo yace musu a bautawa Allah shi kadai malakun min ilahin ghairuhu ya aka kwashe aka ta rigingimu kada kada walakanci kage cutarwa ba irin wanda bai faru ba saboda me saboda a bautawa Allah shi kadai haƙin Allah zauna a matsayin haƙin Allah kawai bawa ya je zuwa ga Allah a cikin haƙin Allah ba tare da sanya ma Allah kishiya ba to shine malaka yake ce ai kaga akwai wanda suka kira annabawa akwai wanda suka kirayi salihan bayi su ya gusan nan fa kaffarahumullahu jami'an Allah ya kafartar da su gaba daya wa akhbara an kufrihim Allah ya bada labarin kafirtansu sannan kuma yake cewa kalimatu wannan kalmar ta cewa min dunillahi wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum duk wanda min dunillahi ne ba Allah ba kenan to kowai kuma kowa menene gumki ne a annabi ne a salihin bawa ne a kaza ne kowa menene in dai ka rike shi a matsayin abun bauta ba Allah ba min dunillahi ne shine malai yace wa kalimatu yake cewa min dunillahi yace fi misli qawlihi wa la tad'u karka kira karka roka min dunillahi kuma bayan Allah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka wanda bai yi amfanar da kai bai cutar da kai karka kira cai min dunillahi shine Imam Shafi yake cewa wa kullama siwa Allah alam duk abinda ba Allah ba to halitta ne duk abinda ba Allah ba to halitta Allah ne da haka baya cancanta a mushi abinda ake yi wa Allah to shine ce min dunillahi wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka sai ya ce wa kalimatu malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abun bauta koma bayan Allah tunda an ce Allah kadai kenan an ce ko babu wani sai shi kenan baya halatta abin da ke haƙin Allah ne ka doka ka ba wani annabi ko kuma ka doka ka ba wani salihin bawa malace tashmalu waɗannan ayoyin kalimatu min dunillah da kalimatu malakum min ilahin ghayruhu sun kumshi kullu ma'budin ghayrallah duk abin da aka bauta ma wanda ba Allah ba ya shiga min dunya saboda ba Allah bane shi malaci walau kana nabiyyan koda misali ya zamanto annabi ne aw malakan ko ya zamanto malaika ne wa qad ra'aytum anna Allah kaffara al-yahuda wan-nasara yace bi ta'atihim lil ahbar war-ruhban fi tahrim al-halal wa tahlil al-haram kun gani kuma tabbas Allah ya kafartar da yahudawa Allah ya kafartar da nasarawa dalilin da'a da suka yi lil ahbari ga malumansu war ruhuban da masu bauta a cikinsu a wajen mi fi tahrimil halal abu ne Allah ya halatta sai malumansu suka ce haram ne suka ce eh mun yarda haram ne sai Allah ya kafarta su a dalilin wannan abu babu mai halattawa sai Allah al'amarin na Ubangiji subhanahu wataala da abin da yayi wahayi akan annabin shi, sai Allah ya kafirta su. Sannan kuma wa tahrimil haram da da tahlilil haram, da halatta abin da yake haram. Allah halatta kaza, sai su ce abu kaza haram. Halatta wa da haramta al'amari ne na Ubangiji subhanahu wataala. Shi ne mallaci yace fadlan, yace barkanuwa ga akan halattawa da haramta. Allah ya kafirta su ko fadlan, barantana ani sujudi li ghairillah, wani yazo ma wani Allah sujada kuma ce ba ka huri wani ba, wani din bayani ake nema babu. Sannan kuma wan nazri lahum wat tawaf bihim, mutai sa kabarin wani shehu ya rika tawafi ana zagayawa, haka zaka ga mutane suna zagaya suna addu'o'i suna roƙo wanda yake cikin kabarin. Wannan haƙiƙa bautan wani Allah ne kuma kafirci ne. Allah kare mu. Malati ar-raddu ala hujajil mubtadi'ina, yake cewa wa tafnidiha, dalala ta hujjar da nuna cewa ba hujja bace ba. Wa ila al-qari'i al-jawabu min tilka shubahi fa naqul, malati kai mai karanta littafin nan ga amsa game da abin da ya shafi waɗannan shubuhohi, muna masu cewa awwalan, abu na farko, liya'lam al-qari'u, mai karatu ya san cewa annat tawassul bid'atun laysa bikufrin. Bayanin dazu kenan, tawassuli bid'a ce, mutum ya tawassuli wanda addini bai yarda shi bid'a ce, kace ina Allah kamun kaza dan girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga ba a samu manzo Allah ya karantar da haka, ba a samu ɗaya daga cikin sahabbai wajen 114 wani ya haka ba. Kai ne ayo ka kirkire shi, ko a garinku ake yi, idan aka zo aka ambata ce a ayi rishin son manzon Allah ne, halibi haka nan bane ba, bal son manzon Allah ne yasa duk abin da bai zo da shi ba ake yaki da shi. Yake cewa bi rasulillahi aw bi ghairihi, ko da wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace wa innamal kufru huwa al-istighasatu bi rasulillahi aw bi ghairihi, ka nemi dauki da agaji a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a wajen wani shi cikin abin da Allah kawai yake iya yi, sai kace manzon Allah ya maka, ko kace wani ya maka ba ma manzon Allah ba, to wannan kafirci ne. Shi kuma tawassuli bid'a ne, shi kuma istighasa kafirci ne. Malace kama marra ghaira marratin, kaman da ya gabata ba a wuri guda ba a cikin waɗannan bayanan da suka gabata. Wasaniyan, abu na biyu da ya kamata mutum ya sani, laysa fi tawassuli bil amwati hadithun sahihun aw hasanun, mala yace ka to kam neman kusanci da waɗanda suka mutu don su isar da kai zuwa ga Allah, babu wani hadisi ingantacce da wannan bayanin. Duk hadisin da kaji, imma hadisi da'ifi ko hadisi maudu'i, shi kuma hadisi da'ifi ba a kafa hujjan aikin addini da hadisi da'ifi, ba yi. Wannan wani abu ne sananne a wajen malamai, in dai malami ne ba mutumin da yake dan kama iska ba, wanda zai ce maka a kai mu hadisi wani yake cewa su hadisi ko maudu'i aiki suke da shi, yo ai maudu'i ba hadisi bane ba, ba magana manzon Allah bace ba, sai ce hadisi ai ko da ifi ne ai magana wani katu, yo shi wani ifi ai ba magana manzon Allah bace ba, magana wani ne haka nan kawai. To shine mallaci yace tawassuli da matattu, babu hadisi sahihi ko sahihun li zati ko sahihun li ghairihi, yake cewa au hasanun ko hadisi hasan لذاته وكما حصل لغيره باب يتي كل ما ورد اما ضعيف واما موضوع دك ابنده كغا يزو ا wannan bangaren ko hadisi da'ifi ko hadisi maudu'i ko da'ifi ko maudu'i babu mahuta daga mutun ya bari kawai ka zamanto bawon Allah da gaske ka kira Allah a cikin inda Allah kawai ake kira al-istighasatu yana daga cikin anwa'ul ibada allati la tahillu لغير الله سبحانه وتعالى نن يا كواتا مداكتا ان شاء الله تعالى كنا سي متاشي رغوجي حجه تفرقو دا كو كما تي شبهه تفرقو دا سو ودان متاني سكا بادا فاتم الله سبحانه وتعالى يا شريه دا مكرنتر ورنا ايكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا ايتا دكا متوم مي ايماني يا كوكري يا انغانتا اديني شي سابودا يانزو كو ان انجما غوبي كو جيبي متوا زاكاي زاكاجي زوا غا الله اوبنجيجين غاسكيا. Wannan abin da yake na addinin gaskiya kuma shi ne abin da yake wajibi a kanka, ka kai ka kawo ka bazzala ka bada dukkan wani abin da yake ghali wa nafis, wani abu mai tsada a rayuwarka, don ka fahimci ina gaskiya take saboda ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shirye da mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله